Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokanan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 15 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Bayan labarin duniya za a cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun yi kira ga musulmi da su yi addu'a a cikin wannan wata na Ramadana domin samun saukin matsalar tsaro. A Najeriya kuma za ku ji cewa majalisar dattawan kasar ta kafa wani kwamitin wucin gadi na mutum bakwai da zai bincike ƙarin kuɗin fito da masu kamfanonin hada-hadar shirye-shiren talabijin da ke aiki a kasar suka bullo da shi. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin maimaicin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Bayan nan kuma muna tafar da shirin darussan Ramadan a kaina. Amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine. Wata babbar ziyara da za ta nuna jajircewar Washington ga al'ummar da aka yi wa ƙawanya rana ta 50 da ƙasar Rasha ta mamaye. Lokacin da aka tambaye shi ko zai aika jami'in, Biden ya amsa, "Muna kan yanke wannan shawara a yanzu." A farkon makon nan sakatari ya labaran Fadar White House John Psaki ta ce Biden ba shi da shirin kai ziyara Ukraine da kansa. A kwanakin baya ne Prime Minister Britannia Boris Johnson ya kai wata ziyara ba zata babban birnin Ukraine kamar yadda wasu shugabannin kasashen Turai suka yi. Yayin da ake ci gaba da gwamza faɗa a jiya Alhamis a gabashin Ukraine, ƙasar Rasha ta sanar da cewa jirgin ruwanta na Moskva na tekun Black Sea ya nutse an kuma janye shi zuwa tashar jiragen ruwa. Jirgin ya samu mummunan barna sakamakon fashewar wani abu da ke cikinsa, kuma an kwashe ma'aikatan jirgin kusan 500. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ɗora alhakin gobara da ta tayar da harsasai a kan jirgin ruwan da ke ɗauke da makamai masu linzami, amma Ukraine ta ce ta afkawa jirgin ne a wani harin makami mai linzami. A daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a wasu sassan Najeriya, a jiya Alhamis ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kira taron masu ruwa da tsaki don neman bakin tsaron warware matsalar. Ga Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani.
Taron wanda ya kunshi tsaffin shugabannin ƙasa irin su General Yakubu Gowon, General Abdulsalam Abubakar da kuma Dr. Goodluck Ebele Jonathan, yayin da tsohon shugaban ƙasa General Ibrahim Babangida ya halarci taron ta yanar gizo da kuma wasu gwamnonin jihohin ƙasar. Wannan shine karo na hudu da shugaba Muhammadu Buhari ke jagorantar irinsa. Majalisar ƙasa dai na da alhakin shawartar gwamnatin tarayya akan manufofi. Duk dai da fadar gwamnatin Najeriya bata ce komai kan taron ba, amma wata majiya mai tushe daga fadar ta shaida min cewar amma matsalan tsaro shine babban abin da ya mamaye wannan taro. Taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsaro a ƙasar ke ƙara sukurkucewa. Kama daga halin jirgin ƙasa da ya sanadiyar rasuwar mutane 8 da kuma raunata wasu da dama da kuma yin garkuwa da wasu mutanen da har yanzu ba san adadinsu ba, zuwa harin ta'addancin da ya halaka kusan mutum 100 a jihar Filato, baya ga kashe-kashe da kuma garkuwa da mutane da kusan kullun ke faruwa a jihohin arewa maso yamma da kuma jihohin arewa maso tsakiya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Hukumomi a Niger sun yi kira ga musulmi da su yi addu'a a cikin wannan wata na Ramadan domin samun saukin matsalar tsaro. Ga rahoton da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A daidai lokacin da jama'ar musulmin duniya ke ci gaba da gudanar da azumin Ramadan na wannan shekara, hukumomi a jamhuriyar Nijar sun jaddada kira ga musulmin kasar da su yi amfani da wannan damar da ma wannan lokaci domin addu'o'i a wuraren salloli ko makarantun nan yara da na mata da na manyan mazaje da wuraren tamsirai da wa'azoji domin ƙara roƙon Allah tabaraka wa ta'ala don samun saukin matsalar tsaro a kasar ta la'akari da ya kokanda
jamhuriyar ta Niger ke fama da ita a iyakokinta na gabas da yamma gusum da arewa, kamar yanda daya daga cikin mahukuntan kasar cewa Damala Abdu Muhammadu magajin garin birnin Kwani ya mini kare bayani.
Wanga dai wata ne wanda Allah ya ce cikin shi duk abin da an ka tambaya insha Allah don zai tabbata. To shine ga ibada da ake yi muke kira, don kiran da zamu yi ga malamai na roƙon Allah ne a cigaba da roƙon Allah a saga ta samu zaman lahiya. Aske in babu zaman lahiya babu abin da an ka yi, ba iya noma, ba iya kiwo, ba iya kasuwanci, babu abin da ke iwa. Kenan abu ne wannan da ya shahi duka jama'a.
A cewar Malam Ibrahim Aliyu Bako, ɗaya daga cikin kusoshin kungiyar Kitabu wa Sunna ta birnin Kwadi, wannan kiran na hukumomin kasar domin yin tawassuli da wannan lokacin domin yin addu'o'i don samun saukin matsaloli na tsaro a kasar ta Jamhuriyar Nijar, ƙara gyara musu zamani a kai.
Wannan kira kamar mutum ne a zuwa iske shi gida ne a ce kai nome gonarka da kyawu, kaga menene an kai mai aikin shi ne aka sake ce mai aka tuna mai go. To kusan wannan kira wajibi ne ba ga malamai ba dai, ga dukkan wani mazamin kasan mu, mutum musulmi ne a hali da yanayin da al'umma take ciki, ya zama kusan wajibi kowa ya tsayin daka wajen ganin cewa mun bi kasan nan tamu da addu'a.
Ana sa bangaren shugaban kungiyar Farar Hulla na kasa mai yaki da taka haƙoƙin Adam mai suna Inci da Walwala Alhaji Abdullahi Kado cewa yayi kar ayi kwance da sardi saboda lamarin na tsaro a ba ya bayan nan yayi dama, kuma ya kamata a ci gaba da yin addu'o'i kamar yanda mahukuntan suka yi kira.
Duk kasashen da ake waye da mu, an ka dauko Mali, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Libya, Niger, alhamdulillahi ta he sauki, ba a ce ba ba ta cikin hatashin hankali, tana cikin nata idin nata. Kai ma faɗi Niger so guda waɗansu kullun ne ake abin ya zama ruwan dare, ko da yaushe waɗannan ƴan ta'adda ko ƴan tada kai baya suka taho suna artabu da jami'an tsaron mu. Ko wani wuri inda har su yi su ƙari babu artabun da suke yi da su da jami'an tsaro, su yi su kawo sansani, su yi abin da suke so. Muna iya cewa mun gode ma Allah, shi ko gode Allah abu ne na yau da kullum, ba a tsayawa.
Lum din da an kaga abu ya yi kar, watakila ana cewa kar ya safa aikwace da kaya, aikwace da sirri,
shi ne yasa nace abu ne na yau da kullum addu'a.
Sha'anin tsaro na haifar da matsaloli da dama a jamhuriyar Nijar, dauko daga kurar mutane daga muhallansu da ma wahalar yin ayyukan dogaro da kai da ma sulbe sama da kashi 22 na kasafin kudin kasar a kowace shekara. Haruna Mamman Bago na birnin Kwani, sashen Hausa na Murira Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bago, yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumel dauke da sauran labaran duniya.
A jiya Alhamis na sojan Pakistan ta yi watsi da zargin hamɓarar da Prime Minister Imran Khan na cewa Amurka ta haɗa baki da 'yan adawar siyasarsa don tilasta masa sauka daga mukaminsa. Amma ya ce Amurka ta yi amfani da kalaman da ya kai ga tsoma baki cikin harkokin Pakistan. Manjojinar Baba Iftar mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar shi ma ya yi yunƙuri a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin na nisantar da hukumarsa mai ƙarfi da alaƙa da ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta kawo ƙarshen shekaru kusan hudu da kan ya yi kankaragan mulki a ranar Lahadi. Tsohon ɗan wasan kirket ɗin mai shekaru 69 ya yi zargin kafin da kuma bayan ya sha kaye a zaben cewa wani makircin ƙasashen waje na sauya tsarin mulki ne yasa aka hambar da shi don hukunta shi kan wata ziyara aiki da ya kai Rasha akan shawarar da Washington ta bayar. Kan ya ziyarci shugaba Vladimir Putin a ranar 24 ga watan Fabrairu, ranar da sojojin Rasha suka mamaye Ukraine. Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman mafaka waɗanda suka tsallaka Turai zuwa Rwanda ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece-kuce, aka sanar jiya Alhamis, yayin da gwamnati ke ƙoƙarin daƙile yawan mutanen da ke kwarara Turai. Daga yau duk wanda ya shiga Birtaniya ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda suka riga suka shiga ba bisa ka'ida ba tun ranar 1 ga watan Janairu, to yanzu za a iya tura su zuwa Rwanda, in ji Prime Minister Boris Johnson a wani jawabi da ya kusa da Dover a kudu maso gabashin Ingila. Rwanda za ta samu ƙarfin sake tsugunar da dubban mutane a cikin shekaru masu zuwa, in ji Johnson. ya kira kasar da ke gabashin Afirka da ke da tsarin kare haƙƙin bil'adama ɗaya daga cikin ƙasashe mafi aminci a duniya wanda duniya ta amince da ita wajen karɓar baƙi da haɗa kansu. Jiya Alhamis hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka FDA ta ba da izinin yin amfanin gaggawa da wata na'urar farko da za ta iya gano cutar coronavirus a cikin numfashi. Wannan na'ura da girmanta ya kai na akwati da ake rikewa a hannu, in ji FDA, kuma ana iya amfani da ita a ofisoshin likitoci da asibitoci da wuraren gwaji. Na'urar wadda za ta iya samar da sakamako a cikin ƙasa da mintuna uku dole ne a gudanar da ita ƙarƙashin kulawar ma'aikatan kiwon lafiya masu lasisi. Dr. Jeff Shuren, daraktan cibiyar na'urori na hukumar FDA, ya kira na'urar da cewa wani misali ne na saurin samar da sabbin abubuwa don gano cutar coronavirus.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya kafa wani kwamitin wucin gadi na mutum bakwai a ƙarƙashin mataimakin mai tsawatarwa Aliyu Sabi Abdullahi da zai binciki ƙarin kuɗin fito na masu kamfanonin hada-hadar shirye-shiryen talabijin da ke aiki a ƙasar suka bullo da shi. Hakan ya biyo bayan umarnin da majalisar ta yi wa kamfanonin da su gaggauta rage farashinsu. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin batun a wannan rahoton da ta aiko mana.
Wannan mataki ya biyo bayan wani ƙuduri mai ɗauke da ƙorafi da sanata mai wakiltar jihar Benue ta Kudu Abba Moro ya kawo zauren majalisar.
Tufra within the public over tariff hikes, price increases by pay TV television providers on their pockets.
Abba Moro ya ce akwai kuka da 'yan Najeriya ke yi akai-akai a game da yawan ƙarin kuɗin fito da kamfanonin nan ke yi babu ƙaƙƙautawa. Moro ya koka cewa 'yan ƙasa na biyan kuɗi da yawa amma ba sa moran kuɗin saboda ƙalubalen da ƙasar ke fama da shi na wutar lantarki. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan ya yi ƙarin haske akan hujjar kafa kwamitin.
Sauran ƙasashen duniya da waɗannan kamfanonin suke aiki nawa ake ɗorawa mutane su biya? Idan muka tarar mu ake lafta wannan irin kuɗi mai yawa, to dole ta canza zani. Ba za mu amince ba saboda mu ma kaman sauran ƙasashe muke ba za a cutar da mutane ba. Haka nan kuma wannan kwamiti yana da dama ya bincika in a baya akwai abubuwan da su waɗannan irin kamfanonin suka yi waɗanda ba daidai ba ne. In ya kama su maida mana kuɗin mu, ya kamata kowane mutum da ya biya irin wannan kuɗi a baya a mayar masa kuɗinsa. In kuma an yi shi bisa ƙa'ida ne shikenan, amma dai ƙarin da suka ce sun yi mun ce su dakatar.
Mataimakin mai tsawatarwa a Majalisar Dattawa kuma shugaban wannan kwamiti na riƙon ƙwarya Aliyu Sabi Abdullahi ya ce kwamitin zai aiki bil haƙƙi da gaskiya.
Daman da aka ba ita wanga kwamiti yanzu shine mu yi bincike washin me ke faruwa, kamfanoni ne me yasa suke daga kuɗi, me yasa suka yi ƙarin kuɗi, da kuma yaya ƙarin kuɗi yake wa suka tuntuɓa wace da haƙƙi. Akwai ma'aikatan gwamnati wanda su ma za mu kira su, suna da haƙƙi duk dai mu sani saboda mu gane abin da ke faruwa, mu san yanda ake don Najeriya, ɗan Najeriya su san cewa mu ma dai koken da suka kawo mun tsaya haikan mun dubi abin da ke ƙasa, kuma za mu kare su yanda su ma kamfanoni za mu kare su saboda haƙƙinmu ne mu kare kamfanoni, haƙƙinmu ne kuma mu kare ɗan Najeriya.
Kamfanonin MultiChoice, DSTV da GoTV suna cikin waɗanda kwamitin zai bincike akan yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan ƙasar a cikin makonni huɗu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda. Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Abu naka aka ce maganin a kwabe ka, kuma yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu mai da hankali akan yadda takin zamani yake gurbata kasar noma da kuma sabbin dabarun noma mai tsafta, kamar yadda Professor Murtala Badamasi na cibiyar dabarun noman gani musamman a kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi ya shaida a cikin tattaunawar da nayi da shi.
Wannan taki ya zo mana aka karbe shi hannu biyu muka dinga afka gonakin, yanzu mutane sun fara ganin illolin wannan takin, especially a irin inda fadamu suke ko kuma ake noman rani, zaki ga kasa ta lalace, wata kanwa kan wata gishiri-gishiri duk ya taso kuma duk illar takin ne. Takin nan kuma yakan shiga ruwa ya gurɓata ruwa, har asali ma ya kasance, for example mu a nan yankin an fara gano cewar illar takin nan da kuma illar waɗansu abubuwa wanda feshi da muke yi a ya baya ga cewa kifaye sun fara cin wannan al'amari, kuma mutane suna cin wannan kifayen ya baya ga cewa an fara samun ƙarin ciwon koda, saboda haka wannan ba ƙaramin illa bace.
To ina fitin sababbin dabarun noma masu tsafta?
To sababbin dabarun noma da ake fito da su a wanda Bature yake cewa organic farming, mu dama shi muka gada shi muka iya da can, to sai ya kasance shi kuma yanzu yake waiwaiwa yake dawowa kan wannan abin cin da aka samar ta wannan yanayin. Kusan a Turai yanzu sun fi kowanne tsada, saboda su ne wanda an san cewar suna bin jiki, suna ba jiki abin da yake bukata, kuma ba sa gurbata jiki, kuma ba sa gurbata muhalli. Saboda haka ina ganin irin waɗannan ya kamata waɗannan dabarun a ci gaba da samar da su, gwamnati da masana a haɗa hannu da ƙarfi a sanar da manoma a fara kallon irin waɗannan dabarun. Asali ma yanzu ne ma ya kamata a ce mun fara wannan al'amari, domin ana harsashen cewar sinadaran yin wannan takin kusan suna zuwa ne daga ƙasan da ake yanzu ya kyakkyakken nan daga Rasha, daga yankin Ukraine, ga farashin taki mai gagar talaka. To yanzu ne ya kamata a ce talaka kuma ya dawo ya waiwayi waɗannan sababbin dabaru ya kamata a ce an samar, domin ya kasance an yi maganin shi wancan al'amarin kuma a kwalliya ta biya kuɗin sabo.
Professor, wai shin taki yana canja ɗanɗanon abinci?
Wanda ya saba ya taso abin ni ya saba da wanda ake noma da takin zamani, ba zai bambance ba, amma wanda yake karkara ya gajiya ya ga yau zai iya bambance wannan ɗanɗanon. Ai kamar misalin daka ne na yaji, kuma ta kun fi mu sanin wannan dakan hannu ya fi abin da aka markaɗa na yaji.
A wani bangaren kuma abokiyar aiki Baraka Bashir ta tattauna da Nasrin Al-Amin, shugabar Surge Africa, wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar fahimtar da manoma dabarun noma na zamani mai tsafta domin rage amfani da ingantattun iri domin tabbatar da tsaftar yanayi.
Aikin mu da yana focusing on kaman policy advocacy, kuma muna yin activities da ya danganci media, sai kuma muna yin community engagement mai kaman ilmantar da su akan abubuwan da yake faruwa. To areas in muke aiki
ilmantar da su kaman misali
akan abin da ya danganci noma da canjin yanayi da rashin ruwa da irin wayannan itatuwan da ake seeds din da ake kawowa da abubuwan da ya danganci dai yadda za su ringa noma ba za su samu ƙarancin harvest ba. Wanda we do muna training din su ne akan yadda za su ringa kokari suna saka maganganun da ya danganci canjin yanayi da kula da muhalli a cikin rahoton su, saboda in kika lura za ki ga akwai issues da yawa da ya danganci mata, yara, politics da zaki ga ana magana amma da wuya ki zancen muhalli. So muna son ya zama mun yi training incidents prioritizing din waɗannan issues din in suka tashi report.
Shin daga ina kuke samun tallafi?
Muna samun tallafi daga international organizations kaman Global Green Grants, sannan kuma locally ma akwai mutanen da suke donating to us.
A wannan shekaru biyar din da kuka fara, shin wani tasiri kuka samu tun daga lokacin da kuka fara musamman akan abubuwan da suka danganci muhallin?
To gaskiya kaman communities da muke aiki da su, za zaki gan akwai wani activity ko wani practice da suke wanda is not good to the environment, zaki kika sun yi ogarin suna daukan shawarwarin musu building up on nasa practices, and so then they reach out to us on an issue kamar na environmental issue, like they always reach out to care okay me zasi azasi, because kya a wannan aspect din mun samu cigaba sosai. Sai akwai gwamnati da muka yi aiki da su a tofa, zaki ga kamar suna amfani da irin improved seeds din nan, amma kuma baya musu wani harvesting yanda suke so. To sai muka ce musu instead of ringa amfani da improved seeds, suna amfani da fertilizer, they can opt for organic manure. Kuma muka musu providing organic manure, then muka musu providing training, sannan kuma muka ce instead of wannan hybrid seeds din su amfani da local indigenous seeds din mu. Ina samar da irin noma ne wani lokacin amma ba sosai ba, amma kuma irin noman da muke samu ba irin na tura bane ko na company.
Shi ne zan ce na san yawanci waɗanda suke rajin mahalli ba su yarda da improved
seed. Duma ba mai, amma saboda dai mutum ma kar ya ce ba shi da irin ne, sai mu baka local one.
Mai sauraro, iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma Ramadan.
Farko dai ni ne naku Alhaji Sahalu Mahmud Masukana Tufa, wanda ake ma lakabi hakimin Yalwa. A gaskiya azumi mun gode ma Allah tana yi mana amfani. Farkon ma amfaninta da Allah ya ce ku yi azumi, muka iya, Allah ya bamu kwazon yi muka yi, muka yi ya ce zai bamu lada, to Allah ya gama mu da ladan da Allah zai bamu akan azumi. Sa'annan kuma malamai sun yi magana, an ce asamu siyatun azumi lafiya ne. Gaskiya kuma mun gani a jikin mu cewa azumi lafiya ne, domin wasu ire-iren wasu abinci da da kake saka jiki ka ta ci, wanda yake baka san kanshi ba kana je ci ne wai don ka samu lafiya, kusan ma kaman ciwo yake ba. Amma da azumin nan ya zo, mun kare kuma muka kiyaye abubuwan da zai dame mu, saboda shi akwai fa'ida mai albarka daga rayuwanka har zuwa ga Ubangiji. A wurin ibada, sanin kowa ne azumi ibada tana karuwa. Ibada abinda ya danganci kiyayewa da dokan Allah. Wani na nan kuma yana kula da haƙƙin ƴan uwantaka, ya kira mutane ya gaishe su su yi musabiha saboda albarkacin azumi. Don ga duka Allah ya jerinta muna ya so ɗan adam ya yi shi, don baka san hanyar da za ka zo ka samu dacewa ba. Allah ya yi mana muwafika.
To da fatan an amfana da wannan darussa na Ramadana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis yana duba yiwuwar tura wani babban jami'in Amurka zuwa ƙasar Ukraine, wata babbar ziyara da za ta nuna jajircewar Washington ga al'ummar da aka yi wa ƙawan yarana ta 50 da ƙasar Rasha ta mamaye. Lokacin da aka tambaye shi ko zai aika jami'in, Biden ya amsa, muna kan yanke wannan shawara a yanzu. A farkon makon nan, sakatariya labaran fadar White House Jen Psaki ta ce Biden ba shi da shirin kai ziyara Ukraine da kansa. A kwanakin baya ne Prime Minister Britannia Boris Johnson ya kai wata ziyara ba zata babban birnin Ukraine, kamar yadda wasu shugabannin kasashen Turai suka yi. A jiya Alhamis, sundunar sojan Pakistan ta yi watsi da zargin hamɓarar da Prime Minister Imran Khan na cewa Amurka ta haɗa baki da 'yan adawar siyasarsa don tilasta masa sauka daga mukaminsa, amma ya ce Amurka ta yi amfani da kalaman da ya kai ga tsoma baki cikin harkokin Pakistan. Birtaniya za ta tura bakin haure da masu neman mafaka waɗanda suka tsallaka Turai zuwa Ruwanda ƙarƙashin wata yarjejeniya mai cike da cece-kuce, aka sanar jiya Alhamis, yayin da gwamnati ke ƙoƙarin daƙile yawan mutanen da ke kwarara Turai. Daga yau, duk wanda ya shiga Birtaniya ba bisa ƙa'ida ba, da kuma waɗanda suka riga suka shiga ba bisa ƙa'ida ba, tun ranar 1 ga watan Janairu,
to yanzu za a iya tura su zuwa Rwanda, inji Prime Minister Boris Johnson a wani jawabi da ya a kusa da Doba a kudu maso gabashin Ingila.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya kamar da Niger, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa.